More music at houseofsongs.com.
Kaya na ka, kirakiran samari kapum aurene kira gayam mata mata aban zaman gulma yayin salka ake da yan kunne kowa ya shuka alkhairi kira ya yake kaya ne ina kira ga yan sanda kuma aurene kira ga sojoji aikin bare kitilan ne domin taimakon talakawa Dun wuta garin yaƙi ba bai zuwan shi sai ya so Gilki mai magarin yunwa ɗan gidan kusurban sarki Allah ya ƙara girma ne Muhammadu balle da manya ba
ɗan gidan kusurban sarki Muhammadu balle
Sallah kusai da imani zai da dalada Sallah kusai da imani zai da dalada Saboda kishiya tilasti ibadan dukan su sun so ba Dun ba so uwa ya so danta dan ai shiri Konyum ta abin goro Kowar shi gini ya buna Hanyar dan agwagwata karamansa In babu shi ya zan tsuntsun Malam a baka nan take Sai ɗan gidan ku sunan sarki To ga ɗan gidan ku ne kyauta Dan ana faɗi gari
More music at HouseOfSongs.com.